الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة شهر رمضان هجرة تدبودة دري حدود 40 شدة دي شهر دواتهم أوك شكرة تدبودة 20 بيار زام شكاة تفسير سورة الشورى إن شاء الله makaratunmu na yau yana dauke da bayanin nauyin sama. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim.
Amin. Kadhalika yuhi ilaika wa ila alladhina min qablika Allahu al-'azizul hakim.
Hamim ayn sin qaf. Allah subhanahu wa ta'ala yace kadhalika yuhi ilaika. Kamar haka Allah ya wahayi gare ka. Kamar haka Allah ya wahayi gare ka. Kaga yana magana ne da Annabi Muhammad. Idan aka ce kamar haka me ake nufi? Ya samu bayanai daban-daban. Daga cikin bayanan akwai na Al-Imam Tabari wanda ya kawo a tafsirin wannan sura. Wato akwai malaman da suke cewa abinda Allah yake cewa haka da yuhi ilayka ya Muhammad wa ila alladhina min qablika min anbiya'ihi. Yanda aka maka wahayi haka aka yi ma annabawa da suka zo kafin ka, aka suma aka yi musu wahayi. Wannan suran tana dauke da bayani ne game da wahayi da aka yi ma Annabi Muhammad. Da kenan Allah yake cewa babu bambanci a tsakanin ka da sauran annabawa. To sai aka samu wadanda ke gani, tunda sai da Allah ya ce Hamim Ayn Sin Qaf sai ya ce kadhalika. To wannan sai ya nuna cewa qad uhiyat ila kulli nabiyyin bu'isa. Wannan suran ko dai gaba dayanta ko kuma waɗannan harufan da Allah ya fara kawowa ba Annabi Muhammad ne kada ya ka bashi ba, Allah ya taɓa saukar da su ila alladhina min qablihi min anbiya'illah, waɗanda Allah ya aiko kafin aiko Annabi Muhammad. Wato Allah ya yi wahayin waɗannan harufa Hamim Ayn Sin Qaf, ko kuma Allah ya yi wahayin wannan sura gaba ɗayanta. Kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika, kaga ya nuna kamar hakan Allah ya maka wahayi kuma ya wahayi ga waɗanda suka zo kafin kai. Kaga ya nuna kenan wannan suran Allah ya taba saukar da ita a da ko dai gaba ɗayan ta ko kuma farkonta. Don wannan magana ta zo a haka akwai waɗanda ke da wannan fahimta inna hamim ayn sin qad uhiyat ila kulli nabiyyin bu'isa. Wannan sura suratu shura Allah ya saukar da ita ga duk wani annabin da ya aiko a duniya kowane annabi. To wannan akwai wannan fahimtar kwarai sannan kuma wannan fahimtar tana da dalilai don kuwa karka dauka alqur'ani nan gaba daya yanda kake ganin sa manzon Allah ne kadai aka bashi ba gaba dayan sa bane. Akwai wasu sassan alqur'ani wadanda Allah ya bada su ga wasu annabawa. Akwai sassan alqur'anin da babu shakka babu wanda Allah ya taba ba masa sai Annabi Muhammad. Abinda ke gwada maka haka shine wani hadisin Abdullah ibn Abbas da aka samu. Abdullah ibn Abbas yake bada labari yace bainama Jibrilu alaihi salam qa'idan inda an-nabiyyi. An taba samun lokaci mala'ika Jibrilu yana zaune kusa da Annabi Muhammad ya zo ya zauna da manzon Allah. Suna zaune sami'a naqiban min fawqihi. Sai manzon Allah ya ji wata ƙara ta sama ƙaran mai tsanani. Farfa'a sa'rasahu. Sai ya daga kansa mala'ika Jibrilu sai yake cewa haza babun minas sama'i futiha al-yawma. Ga wata kofa an bude ta a yau. Lam yuftah qattu illa al-yawma. Ba a taba bude wannan kofar ba sam sai a yau. Mala'ika Jibrilu ne yake gaya ma Annabi Muhammad saboda sun ji wata ƙara a sama. Don haka dai daga kai sai ce to ga wata kofa na a sama an bude ta ita wannan kofar ba a taba bude ta ba kafin yau. Wannan ya tabbatar ma sama tana da kofofi kuma ana bude su ana kullewa. To mala'ika Jibrilu yana kallo fa nazala minhu malakun sai ga wani mala'ika ya sako ta wannan kofa. Wani mala'ika ne musamman ya sako ta wannan kofa. Fa qala sai mala'ika Jibrilu ce to kuma na biyu haza malakun nazala ila al-ardi ga wani mala'ika yana saukowa doron kasa. Lam yanzil qattu illa al-yawma. Shi wannan mala'ikan bai taba sauka kasa ba in ba yau ba. Kaga kofar ba ta bude ta ba sannan mala'ikan da ya sauko ta kofar bai taba saukowa ba. Mala'ika Jibrilu yana kallo sai ga mala'ikan nan ya iso majalisin manzon Allah. Fa sallama yana zuwa sai ya sallama. Kaga kenan sai da ya yi Annabi Muhammad sallama. To da suka amsa sai ya ce abishir bi nuraini albishirinka ga wasu haske guda biyu Allah ya baka. Utita kuma Allah ya baka wani haske guda biyu. Lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Ba a taba ba ma wani annabi kafin kai ba. Kaji kalmar da ya faɗa shi wannan mala'ika. Ga wasu haske guda biyu an baka ya kai Muhammad. Wannan haske ba a taba ba da kyautansa ga wani kafin kai ba. Sai mala'ikan ya ce waɗannan haske guda biyu fatihatul kitab suratul fatiha wa khawatim suratul baqara. Sai kuma ayoyin ƙarshen suratul baqara daga amanar rasul zuwa ƙarshe. Waɗannan daga da fatiha da amanar rasul mala'ikan ya ce lam yu'ta ma nabiyyun qablaka. Ba a taɓa ba ma wani annabi kafin kai ba. Kaga kenan fatiha khususiya ce ga manzon Allah. Kuma da aka ce ƙarshen baƙara ai ba a ce duka baƙaran ba. Ba a ce duka baƙaran ba. Ƙarshen baƙara ba a taɓa ba ma wani annabi ba in ba Annabi Muhammad ba. To sai mala'ikan ya ce lan taqra'a bi harfin minhuma. Ba za ka karanta harafi ɗaya daga cikin ayoyi guda waɗannan surorin kashi biyu ba. Saboda in ka dubi fatiha addu'a ce, amanar rasulu ma addu'a ce. To duk abin da ka roƙa a fatiha da kuma abin da ka roƙa a amanar rasul illa u'titahu Allah zai baka shi. Wannan mala'ikan haka yake ga Annabi Muhammad. Saboda haka yasa da fatiha da amanar rasul suna daga cikin addu'o'i waɗanda in ka yi su ana fatan ijaba. Hadisin yana sahihu Muslim hadisin 1339. To wannan hadisin yasa malamai suka gane cewar lallai ashe akwai wasu sassan alqur'ani wanda Allah ya ba da shi ga wasu annabawa gashi dai alqur'ani ne Allah ya saukar da littafin gaba ɗaya ga annabi Muhammad amma cikin alqur'ani akwai wasu gurare wanda Allah ya taba kyautan sa ga wasu manzanni kafin zuwa manzon Allah ashe sa ka je ke cewa an baka haske guda biyu wadannan haske guda biyu lam yu'tahuma nabiyyun qablaka ba taba ba ma wani annabi kafin kai ba ba a taba ba ma wani annabi kafin kai ba ashe kaga akwai wadanda an ba ma wani annabi amma dai wannan wadannan biyu da Fatiha khususiya ce da karshen Bakara ba taba ba ma wani annabi ba sai dai annabi Muhammad to wannan misali na farko kenan misali na biyu kuma Abdullah ibn Abbas har yanzu yace lamma nazala lokacin da Allah ya saukar da sabbihi isma rabbikal a'la qala sai Abdullah ibn Abbas yace kulluha kaga sabbi gaba daya suran fi suhufi ibrahim gaba daya tana suhufi ibrahim saboda haka sai in ka dubi karshen suratul a'la zaka ga Allah ya tabbatar da wannan Abdullah ibn Abbas yace sabbihi isma rabbikal a'la yace fi suhufi ibrahim sai yace kuma lokacin da Allah ya saukar da suratul najmi wan najmi idha hawa ya karanta har sai da iso wa ibrahim allazi wafa alla tazir waziratun wizra ukhra sai ya karanta sai ya je inda Allah yake cewa hadha nazirun min an-nuzur al-ula Abdullah ibn Abbas yace to wannan kaga ya nuna maka karka dauka wai yau aka fara saukar da shi a'a Allah ne sai da karanta daga farkon najmi zuwa nan sai yace hadha nazirun min an-nuzur al-ula wannan yana daga cikin gargadi da aka saukar wa mutanen farko kaga kenan ba wai farkon saukan suratul najmi farkon ta karka dauka ta sauka ne ga annabi Muhammad shi kadai a'a Allah ya saukar da wannan hatta a littafin farko kuma al-Imam al-Hakim ya rawaito hadisi ne yake cewa hadha hadisun sahihul isnad to idan kana so kaga ire-iren waɗannan kudare a cikin Qur'ani waɗanda dama can an taɓa saukar da su a wasu surori ai in ka lura hatta suratul naml innahu min sulaimana me Allah yace wa innahu bismillahir rahmanir rahim saboda kai nuna maka hatta basmala ashe ba wai annabi Muhammad kadai aka bawa ba wanda an samu sahabbai da ke faɗin wannan annabi Sulaiman ya samu so idan kana son gani ire-iren waɗannan sassa na alqur'ani sai ka nemi ulum alqur'an al-itqan fi ulum alqur'an na Imam Suyuti in ka dubi mujallar na farko shafi na 116 zaka gani to dan haka akwai malaman da suke ganin abinda Allah ya fara wannan sura da shi Hamim, Ain, Sin, Qaf, waɗannan, kazalika yadda ka ji su, yuhi ilaika yadda aka yi ma wahayi, wa ila ladina min qablika waɗanda ma Allah ya aiko kafin kai su ma an ba su wannan. So akwai masu wannan fahimta, amma hakika wannan fahimtar ba ita ce mafi inganci ba. Fahimta mafi inganci shine Allah yana magana ne game da wahayi. Saboda haka babban abin da suratul shura take karantarwa shine tabbatar da wahayi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa yayi wahayi ga manzon Allah sai Allah ya ce Allahu al-azizu al-hakim Allah mabuwayi mai hikima kaga kenan sunan shi Allah da aka ce al-azizu babu abin da ya gagare shi sannan kuma al-hakim duk abin da ya tsara akwai hikima sai dai in kai baka gane ba Allah ka ba mu fahimta me yace a gaba
lahu ma bis samati wa ma fil ard wa huwa al azim wa huwa al alim al azim
lahu ma fis samawati wa ma fil ard kaga idan kana yace Allah ya saukar da wahayi ga annabi Muhammad zaka ce to waye Allah to sai ake gaya maka lahu ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa nashi ne to me wannan ikon shi ya aiko manzon Allah to kuma sai ya ce wa huwa al-aliyyu duk da haka baya ga waɗancan sifofi Allah maɗaukaki ne al-azimu mai girma Allah mai daukaka ne babu abin da yafi shi daukaka kisa ake kiransa al-a'la al-azim Allah mai girma babu abin da yafi shi girma ne Allah yake a gaba
ya kadu samatu yatafattaru min فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم
تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن سميسنا كسن ستعجيوا تسمسوا والملائكة يسبحون بحمد ربهم والملائكة صنع تسبيح دا قوديا دا الله محل الشنسو ويستغفرون لمن في الأرض صنع نيمان غافرا ما وطن دا كي دوران قصا ملائكة صنع نيمان غافرا غافرا الله ما وطن دا سكي رأيوا دوران قصا ألا إن الله هو الغفور الرحيم وصني الله شيني ميوان غافرا الله شيني ميوان جنكي وانا قولي kaga Allah yake bayyana mana shi ya aiko annabi Muhammad shi ya wahayi gare shi sai da ya gama fada sai ya ce to sammai suna kusan tsatsagewa mala'iku suna tasbihi suna zikirin Allah suna neman gafaran sa me yasa sama ke neman tsatsagewa me dalili wannan guri ya samu fahimtar malamai da dama fahimtar malamai daban-daban saboda karara Allah bai fito ya bayyana abin da yasa sama take kokarin tsagewa ba in ka lura da yanda Allah ya jera magana lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa huwa al aliyul azim sai ce takadu samawati yatafakkarna sammai suna kusan tsagewa min fawqihin ta saman su to me yasa sammai suke neman tsagewa kaga ba bayyana wani abin da ke zai iya gaya mana ba to zaka gani kamar misali Muhammadu Labini Shaikiti tafsirin Adwa'ul Bayan a mujallar na 7 shafin 39 domin shi wannan malamin Allah ya ma ilimin sa albarka kwarai duk bayanin da yayi zaka ji bayani ne mai kansarwa yace wa alam anna sababa muqarabati samawati litafattur fi hadhihi al-ayati al-karima me yasa sammai ke kokarin tsatsagewa bayanin da yazo a cikin wannan aya sai yace lil ulama'i wa jahani su malamai suna da fuskoki guda biyu da suke yin bayani me yasa sama ke kokarin tsagewa me yasa to bayani biyu ne malamai ke gabatarwa yace al wajhul awwal fuska ta farko kuma dukkan su hujjojin dukkan hujjoji guda biyu din kilahuma yadullu lahu qur'anun akwai hujja ta ayar alqur'ani akai kaga kenan za a dauki wani sashin alqur'ani a fassara wannan gure tunda Allah bai bayyana abin anan ba to ba za a rasa bayanin a wani sashi na alqur'ani ba na daya abinda Allah yake cewa takadu samawati yatafattarna sammai suna kusan tsatsagewa amma bai faɗa abin ba amma akwai asali khaufan minallah saboda tsoron Allah to kaga wannan tsoron Allah ai ba kawo shi anan ba sammai suna kusan su tsatsage me yasa sama ke kokarin tsagewa sai ce saboda tsoron Allah wa haibatan wa ijlala saboda girmama Allah to ta yaya aka yi muka samu wannan amsa sai ce dullu alaihi alwajhu qawluhu ta'ala ta koma ayar baya idan ka dawo ayar baya zaka samu wannan amsa me yasa sama ke kokarin tsatsagewa aka ce saboda tsoron Allah ka dawo aya ta baya lahu ma fi samawati wa ma fil ardi me Allah yace wa huwal aliyul azim Allah madaukaki ne Allah mai girma ne to kaga saboda daukakan Allah uduwwuhu wa azamatuhu sababa lis samawati zalika al khawfa wannan girman Allah wannan daukakan na Allah shi yasa sammai ke da tsananin tsoron Allah da kuma girmama Allah tabaraka wa ta'ala hatta kadat ta tafakkur hatta sama sai da ta kusan tsagewa wato inda za a ce maka me yasa sama ke kokarin kusan ta tsage sai ka ce saboda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma abin da ya nuna wannan shine ayar da take baya wa huwal aliyul azim Allah madaukaki ne Allah mai girma ne to dan haka in ka dawo gaba kuma domin sai da yace wa huwal aliyul azim sai yace takadu samawati tafattarna min fawqihinna me yazo a gaba wal mala'ika idan aka ce wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi me munasabar shi munasabatuhu lima qablahu wa biha me alaqar mala'iku da aka kawo a wannan guri dan zaka kasa gane me yasa Allah ya kawo batun mala'iku anan kaga Allah ya ce shi mai daukaka ne shi mai girma ne sannan suna kusan tsatsagewa ta saman su kaga ana nufin ta saman yan adam ta saman yan adam domin ana maganan ma fis samawati wa ma fil ardi kaga ya hada as-samawati wal ardi min fawqi as-samawati wal ardi saman samai da kasa suna ne wato saman suna neman tsatsagewa sai Allah ya kawo maganar wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim am mala'iku suna tasbihi suna zikirin Allah me munasabar kiran mala'iku anan sai ce li anna al-ma'na anna as-samawati fi ghayati al-khawf minhu ta'ala sama tana cikin tsananin tsoron Allah wa kadhalika sukanuha to ba sama kadai ba sai Allah ya ce masu zaman saman minal mala'ika wanda ya hada da mala'iku su ma suna tsananin tsoron Allah kamar yanda samai ke kokari kusan su tsatsage saboda tsoron Allah to wadanda ke rayuwa a samai din shine sai Allah ya bada misali da su ya kawo maganar mala'iku فهم يسبحون بحمد ربهم ما يشنه ده يسبحون بحمد ربهم اي سبب تصوران الله واتو سنة تركك الله عن كل ما لا يليق بكماله دق ابند بيداتي ده كمال الله با ملائكو سنة رب الله دش وجلاله ما اتيانهم له كل كمال وجلال كما دق ابند يزمان تو كمالا چه سنة تبتر مع الله duk abin da ya zama na ƙasa ne suna raba shi da Allah shi yasa idan aka ce tasbihi raba Allah da na ƙasa tahmidi tabbatar ma Allah kamala kaga kenan wato wadanda ke rayuwa a sama ba sa na ƙasa kamalar Allah sannan kuma ba sa jingina na ƙasa ga Allah subhanahu wataala da dama abu biyu ne shi yasa duk sa'ilin da kaji Allah zai magana game da ibadar mala'iku zaka ga an ce at-tasbihu wa tahmidu ba wai asali subhanallah alhamdulillah kadai yake nufi ba ma'anar at-tasbihu shine tabbatar da kamalar Allah kaga a tsarkake shi kenan a tsarkake Allah daga kowace naƙasa idan aka ce at-tahmidu fa a tabbatar mai da kamala dan in ka dubi alhamdulillah godiya da kake ma Allah ai tabbatar da kamala gare shi kana tabbatar da babu wanda zai iya ma ni'imta ka in ba shi ba kaga kenan wannan kamala kake samarwa ga Allah amma in kace subhanallah kana tsarkake Allah daga dukkan wata naƙasa baka yadda a dangata naƙasa ga Allah tabaraka wa ta'ala ba to shi yasa Allah ya kawo batun mala'iku yake nuna cewar ai mala'iku da suke zikiri me yasa suke wannan zikirin khawfan minhu wa haiba wa ijlala saboda tsoron Allah ne don haka inda zaka koma suratul ra'd da Allah madaukake ya ce wa yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ika ne yace min khifatihi ashe ka gani abinda yasa mala'iku suke zikirin Allah anan suratul shura saboda tsoron Allah ne ya aka yi muka gane saboda wacce aya ta 12 ta suratul ra'd يسبح الرعد بحمده والملائكة الرعد ينا تسبيه ينا غوديا غا الله فتو ينا تركي الله daga dukkan naqasa kuma ina tabbatar ma Allah kamala sai aka ce to ba ar-ra'du kadai ba wal mala'ikatu sauran mala'ikun ma gaba daya suna yin haka dalilin da yasa suke hakan min khifati saboda tsoron Allah to da in ka dubi yanda Allah mai kawo kalmar kai ka gane cewa ar-ra'du dinnan wani abu ne shi yasa Allah yake yusabbihu ar-ra'du ar-ra'du yana tasbihi wannan dalilin yasa malamai suka ce ar-ra'du mala'ika ne babu shakka saboda da karanta wurin kai ka san cewa abinda Allah yake tabbatarwa mala'ika ne wannan yazo ta bayani Ibn Abdul Barri a kitabul Istizkar yana juz'in 8 shafin 588 yace jumhur ahli ilmi min ahli fiqh wal hadith yaqulun ar-ra'd malakun galibin malamai malaman sunna malaman fiqh malaman hadisi abinda suka tabbata shine ar-ra'd mala'ika ne yazuru sahab shi yake daka tsawa mahadari saboda ka idan ya daka tsawa mahadari shi yake rarraba ruwa sai ce wa kar ya juzu an yakuna zajruhu laha tasbiha saboda ka kaga kenan abinda Allah ya nuna mana ruguji da kake ji na hadari zikirin Allah ba wai kara bace ta banza kulo rugujin da kaji idan hadari ya hadu yace Ibn Abdul Barri yace wannan muryar mala'ika ne babu ko shakka sunan wannan mala'ika shine ar-ra'd don kuwa Allah da kansa yace wa yusabbihu ar-ra'd bihamdi ar-ra'd la ya'lamuhu an-nasu illa bidhalika as-sawti idan kana son ka san waye ar-ra'd to babu shakka rugugi na hadari shike tabbatar maka wannan mala'ika sai ce wa ja'izun an yakuna zalika tasbiha kuma babu ko shakka yana iya zama tasbihi gare shi ko da ke kai kara kake ji amma kuma ba lalle bane ya zama karan saboda cewar Allah suratul Isra'i ayat 44 wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi komai ka sani yana zikirin Allah amma sai Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahum amma ku ba za ku fahimci tasbihin ba to amma idan manzon Allah ya gaya mana tasbihi ne sai mu kaskanta saboda ka ya tabbata babu ko shakka zikiri ne na Allah tabaraka wataala rukuji da kake ji yana faruwa kuma malaman sunna sun tabbatar da wannan zaka gani a sharhun sunan Tirmidhi shine Tuhfatul Ahwazi a mujallan tara shafi na 290 inna malamai ke cewa sahihu anna ar-ra'da malakun muwakkalun bi sahabi abinda ya inganta kenan ar-ra'du wani mala'ika ne wanda Allah ya wakilta masa kulawa da gajimare da hadari yanda za a kora wato hazo a hada ruwa a saukar da shi wanda shine aikin sa kuma wannan babu shakka gaskiya ne waye wanda yake tafiya da hadari waye yake kora hazo a sama wallahi babu wanda yake wannan aikin banda mala'iku ka daga ido ka ga hazo yana tafiya kar ka dauka hazo ne yake tafiya shi kadai Ibn Taymiyyah al-Tahawi majmu'u fatawa yana mujallal 24 shafin 263 yace al-mala'ika hiya allati tuharriku sahaba in ka daga ido ka ga gajimare na tafiya ko hadari ko hazo yace wallahi mala'iku ne suke tafiya da shi tanquluhu min makanin ila makani aikin mala'iku kenan su dauki hadari daga nan su kai shi can sai yace ba wannan kadai ba kullu harakatin fil alamil ulwi was sufli duk wani abu da kaga yayi motsi a sama ko a ƙasa fa hiya anil mala'ika akwai dalilin mala'ika tare da shi duk abin da kaga yayi motsi saboda ka ar-ra'du sautun yazuru sahab da Allah madaukaki yake magana akan ar-ra'du sunan mala'ika ne sannan akwai wanda ke aje shi a matsayin muryar mala'ikan da yake daka tsawa masauran mala'iku da suke aiki a karkashin sa to Muhammad al-Amin Shankiti yace kaga kenan Allah ya tabbatar mana sammai suna kusan su tsatsage saboda tsoron Allah waɗanda ke zama a sammai sai aka bada misali da mala'iku da suke zikirin Allah me yasa suke zikirin Allah na Allah sai ya gaya mana min khifati saboda tsoronsa to wannan tsoron da mala'iku suke tsoro da mala'iku suke kaga ya nuna cewa halittun da suke zama a sama su ma wato suna cikin tsoro game da girman Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya fada a suratul nahli aya ta 49 inda yake cewa walillahi yazidu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin kaga kenan ba wai mala'iku kadai bane akwai wasu halittun Allah a sararin samaniya wal mala'ika sai dai kawo min dabbatin wal mala'ika wa hum la yastakbirun ba ta girman kai da Allah ya ce mala'iku ba su girman kai halittun da suke sama ba su girman kai sai ya ce ya khafuna rabbahum min fawqihi suna tsoron Allah mahaliccin su ta saman su kaga ba wai mala'ikun kadai ba yana tunin duk halittun da suke sama suna tsoron Allah wanda yake sama da su wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata duk abin da ake umurni ga su Muhammadu al-Amin al-Shankiti yace fa hum li shiddati khawfihim min Allah don haka saboda tsananin tsoro wanda mala'iku suke game da Allah wa ijlalihim lahu yusabbihuna bihamdi rabbihim shi yasa suke tasbihi ga Allah ya khafuma bayan wancan tsoro da suke ma Allah ya khafuna ala ahli al-ardi suna jin tsoro ma waɗanda ke rayuwa a doron ƙasa kuma wannan gaskiya ne saboda me mu ba mu san Allah ba ba mu san Allah ba saboda ba ma ganin abinda zai gwada mana girman iko na Allah tabaraka wa ta'ala ba ma gani irin yanda mala'iku suke gani mala'iku suna sama kuma Allah ya ce humul muqarrabuna sune na kusa da shi kaga abubuwan girman Allah da suka gani mu ba mu gani ba saboda kai sa mutanen da ke rayuwa a doron ƙasa ba su tsoron Allah to sai mala'iku su kuma da ke sama suka san girman Allah da irin yanda halittun sama suke tsoron Allah da yanda ita kanta sama take kokarin ta tsage saboda tsoron Allah walida yastaghfiruna lahum saboda haka yasa idan mala'iku suka ga duniya ana zunubi sai su ta nema mana gafaran Allah wato tausayi ne kamar kai ne kana ganin yaro ya doshi halaka shi bai sani ba kai ka san abin da ke gabansa halaka ce tsantsa amma shi bai sani ba ko babu yadda za a yi ka hana shi kaga sai dai ka taya shi addu'a kur to abin da ya bambanta mu da mala'iku kenan mala'iku suna sama sun san girman Allah suna tsoron Allah sai suna ganin mu a ƙasa ba mu tsoron Allah ba ma tsoron Allah ya suka ce to Allah ka gafarta musu kaga saboda tsabar tausayi saboda haka yasa imani yakan samar da tausayi ba wai ga dan adam kawai ba suna jin tsoro ne gare mu shinke su yace khawfan alaihim min sakatillahi wa iqabi saboda tsoro da mala'iku suke gare mu game da fushin Allah da ukubar Allah sai ce to amma inda zaka koma ma alqur'ani zaka gane misalin haka ai kamar karshen suratul ahzab inda Allah madaukake yake magana game da amana me Allah yace inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali mun tallata daukar amana ga sammai da ƙasa Allah yace ma sama ga amana zan baki yace ma ƙasa ga amana zan baki fa abaina an yahmilaha sun ki dauka me yasa saboda sun san Allah saboda suna tsoron Allah wa ashfaqna minha sun ji tsoro al-ishfaqu shine al-khawfu wa ashfaqna minha kaga sun ji tsoron karban amanan wannan ya nuna cewa waɗanda ke rayuwa a sama sun fi mu tsoron Allah to saboda haka yasa lokacin da Allah ya ba su amana ba su dauka ba to in ka dubi wannan aya da muke karantawa Allah ya ce yastaghfiruna liman fil ardi shi yasa mala'iku suke neman gafara ga waɗanda ke rayuwa a doron ƙasa ya'ani li khususil ladina amanu minhu to wannan kalmar da aka ce yastaghfiruna liman fil ardi suna neman gafara ma waɗanda ke doron ƙasa kaga in ka ji kalmar sai ka dauka har da kafirai a'a wannan mumine kadai ne mala'ika ba zai roƙa ma kafiri gafara ba li khususil ladina amanu minkum waɗanda suka yi imani kadai su ne mala'ikun suke nema musu gafaran Allah yastaghfiruna liman fil ardi ai saboda sai wanda ya bi hanyar annabawa shine wanda za a roƙa masa Allah to nan Allah bai bambanta ba in ka duba zaka ga abinda Allah ya faɗa shine mala'iku suna neman gafara ma wanda ke rayuwa a doron ƙasa illa iyaka masu rayuwa a doron ƙasa kuma akwai musulmai akwai kafirai to amma shi alqur'ani sashin sa yake fassara sashi saboda ka sai koma suratu ghafir da muka karanta aya ta 7 a nan ma Allah ya faɗi magana mai kamar wannan amma waccan magana sai ta fassara wannan Allah yake alladina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu waɗanda suke ɗauke da al'arshi da mala'iku da suke kewaye da al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi da godiya ga Allah wa yu'minuna bihi kuma suna gaskanta samuwar Allah sai aka ce wa yastaghfiruna suna neman gafara ne aka ce lillazina amanu suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani amma in ka dubi nan fa Allah yake yastaghfiruna liman fil ardi to kaga kenan tunda an ce mala'iku suna neman gafara ga wanda ke doron kasa sai ka koma waccan aya sai ka dauko sai ka fassara wannan idan aka ce wanda ke doron kasa ana nufin wanda yayi imani ba duka mutane ne mala'iku suke neman su gafara ba domin abin da yasa saboda cewar Allah lillazina aman kuma in ka duba in da yace liman fil ardi ويزيد ذلك إيضاحا قوله تعالى أنه يقولون في استغفار للمؤمنين يند سكيني من غافرة يا سكيني من غافرة كمؤمنين شيني الله يتشي فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك يا الله كغافر تام ودن دسك توبا ودن دسك بحنيرك كغبن دكافري كينا لأن ذلك يدل دلالة واضحة على عدم استغفارهم للكفار wannan ya tabbatar da cewa mala'iku ba sa neman gafara makafirai to wannan fassara guda kenan idan aka ce takadu samawati yatafattarna sammai suna kusan tsatsagewa me zaka fassara da shi na daya fassara na farko sammai suna kusan tsatsagewa saboda tsoron Allah saboda sammai din su kansu suna tsoron Allah waɗanda ke zama a sammai din gaba daya suna tsoron Allah wannan duka Allah ya bayyana mana kaga mun karanta suratul nahl walillahi yazidu ma fi samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaika hum la yastakbirun sai Allah ya ce yakhafuna rabbahum min fawqihim ya nuna duk halittan da take rayuwa a sama tana tsoron Allah mala'iku suna tsoron Allah to dan haka idan aka ce sama tana kusan tsagewa fassara na farko sai a ce saboda tsoron Allah ne to wannan ba shakka abu ne wanda ya kamata musulmi ya tsoranta idan za a ce sammai suna tsoron Allah saboda tsananin tsoron sammai na kokarin tsagewa da yake kwatanta maka kai dan adam ya kamata kai ma ka tai sai Allah ya samu ya tsoronka sai ta biyu fassara ta biyu sai Muhammadu Labin Shankiti ya ce da Allah ya ce takadu samawatu yatafattarna sammai suna kusan tsatsagewa to akwai fassara ta biyu me yasa sama ke kokarin tsagewa sai ya ce min firiya min idamil firiya idan aka yi ma Allah ƙarya to sama sai ta nemi tsagewa idan an yi ma Allah ƙarya sama tana kokarin tsagewa wannan kuma ya samu dalilai na ayoyin da suka zo a suratu Maryam daga aya ta 88 zuwa aya ta 93 in ka dubi yanda Allah yake magana game da nasara waɗanda ke danganta ta ga Allah Allah yake magana a kansu wa qalu takhadha ar-rahmanu walada suka ce Allah ne rahama ya rikida sai ya ce laqad ji'tum shay'an idda lalle hakika sun kun zo da abu mai munin gaske danganta da ga Allah muninsa ya isa sai ya kwatanta mana munin ka danganta da ga Allah takadu samawati yatafattarna min sammai suna kusan tsatsagewa sai aka ce minhu saboda wannan kalma kaga kenan idan aka ce Allah yana da da sama kadawa take tana kokarin fashewa ta tsage saboda wannan kalma inda Allah ya jera bayani wa tanshaqul ardu wa takhiru jibalu hadda anda awlir rahmani walada Allah ya ce wa ma yanbaghi lir rahmani an yattakhidha walada bai kamata Allah ya rigida ba bai kamata ba yace Allah tabaraka wa ta'ala yace in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abada babu wani abin da ke cikin sammai da ƙasa face yana zuwa ga Allah a matsayin bawa yaya kuma za a ce akwai da na Allah a cikin halittunsa to ga yake ma fi hadal wajhi saboda ka in ka duba zaka ga Allah yana tabbatar mana abubuwa guda biyu suna sa sama ta kusa tsagewa na daya tsoron Allah na biyu idan aka yi ma Allah ƙarya to sama tana kadawa saboda tsoron Allah dai har yanzu wanda dalilin haka yasa Allah ya kawo wannan bayani a suratu Maryam yace ga ayatu ma fi hadha alwajhi anna ayata shura hadhihi fi hay jamal saboda haka Muhammadu Al-Amin Shankiti yace idan ka dubi wannan ayar da tazo a suratu Shura ka kwatanta ta da waccan da tazo a suratu Maryam zaka ga ita wannan ayar ta suratu Shura tazo da bayani a dunkule ba a warware shi ba don haka yasa dole sai malamai sun yi bayani kafin zaka gane amma waccan ta suratu Maryam a bayyana take domin abinda Allah yace takadu samawati wa tafattarna minhu kaga yace minhu kaga ya riga ya tabbatar maka ai wa qalu arrahman walada da suka ce Allah ya riki da wannan kalman takadu samawati wa tafattarna minhu a dalilin wannan magana sama tana kusan tsatsagewa so kaga magana ta zo a bayyane amma anan suratu shura da Allah yake lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa huwa al aliyyu al azim sai Allah yake takadu samawati yatafattarna min fawqihinna bai bayanin abin da yasa samai suke kokarin tsatsagewa din ba saboda kai sa ita wannan ayar sai zama ta zo da dunkule bayani a dunkule wadancan ayoyin suratu maryam ja'a zalika muwaddihan fi ayati maryam al mazkura sai zaman to waccan aya ta suratu maryam ita ce ta warware mushkiloli da suke tare da wannan aya to dan haka fassara guda biyu din nan sune waɗanda Muhammadu Al-Amin Shankiti ya kawo a tafsirin sa sai ya ce wa kilal wajhaini haqqun kowace fuska ta fassara wannan ayar da ita a tsakanin fuskoki guda biyu din nan ta dace to iya inda ya tsaya kenan amma kuma gaskiya fassarar bata tsaya nan ba saboda an samu su dalilai daga sahabbai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yake sa sama tai kusan tsatsagewa ta sashin alqur'ani an samu hujjoji guda biyu amma a ta sashin hadisin manzon Allah akwai dalili na uku me wannan dalilin yawan mala'iku saboda yawan mala'iku sama tana kusan tsagewa wannan fassarar ya zo ne ta hadisin manzon Allah kuma an samu dalilai kamar guda uku waɗanda suke tabbatar da haka na ɗaya akwai hadisin da aka samu na Abu Zar al-Ghifari wannan hadisin yana sunan Tirmidhi sunan Ibn Majah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam a cike yake cewa inni ara ma la tarawna ni ina ganin abinda ba ku gani wa asma'u ma la tasma'una kuma ina jin abinda ba ku ji kuma gaskiya ne Annabi yana gani abinda mu ba ma iya gani Annabi yana jin abinda mu ba ma ji saboda me saboda shi manzo ne na Allah don haka Allah yakan nuna masa abubuwa to ranan Annabi yana zaune da sahabbai sai da ya faɗa musu wannan magana yace ina ganin abinda ba ku gani kuma ina jin abinda ba ku ji sahabbai suka mai da hankalin su ga Annabi sai manzo Allah yace aqatis sama'u a yanzu dinnan sama ta yi ƙara sai ya ce wa hukka laha an ta ita kuma ya cancanta ta yi ƙara ɗin ka ji abinda manzon Allah ya faɗa kaga Annabi yana tare da sahabbai su ba su ji ƙaran ba amma Annabi ya ji kamar ta zo ne da muke gana a mala'ika Jibril yana zaune da manzon Allah sai ya ji ƙara ta sama ya daga ido sai ga an buɗe wata ƙofar sama kaga abu ne wanda in ba mala'ika ba in ba manzon Allah ba kai ba za ka sani ba ba za ka sani ba saboda bai shafi rayuwarka ba amma da yake shi Annabi manzo ne Allah yana mar wahayi sai zamanto yana jin abin da ba ma ji yana ganin abin da ba mu gani to don haka sai ya gaya masa sahabbai yace sama ta yi wata ƙara a yanzu kuma ya cancanta sama ta yi ƙara ɗin to sai ya bayyana dalili yace ma fi ha mawdi'u arba'a asabi'a babu inda zaka samu fadin yatsa hudu a sararin samaniya illa wa malakun face akwai mala'ika wabi'un jabhatahu ya dora goshin sa sajida lillahi yana ma Allah sujuda a wannan gurin annabi yace duk san mai karkab inda duk ka duba a sama ba za a samu fadin yatsan dan adam hudu ba face akwai goshin mala'ika a ƙasa yayin sujuda saboda yawan mala'iku sai yace wallahi law ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin da na sani la dhahiktum qalilan da dariyar ku kadan ce na a rayuwa wala bakaitum kaseera kuma wallahi kukan ku da za ta fi yawa sai manzo Allah ya ce wa ma talazzastum bin nisa'i ala al-furush ko da kwanciya kuka yi da mata a shimfiɗa ba za ku yi sha'awarsu ba inji manzo Allah inda kana ganin abin da Annabi Muhammad yake gani wallahi ba ka iya dandana ruwa manzo Allah ya ce kai zaman garin ma ba za ku iya ba la kharajtum ila as-su'udati barin gari za ku yi ku hau tsaunuka taj'aruna ila Allah kuna kururuwa ga Allah kullu saboda ka kuna tawari'u ga Allah saboda addu'a Allah ya kawar da bala'in da ke gaban ku dan ku kusan menene Allah ya muku tanaje a gaba ba Allah ka mana sauke Abu Dharr a lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan sai yake cewa lai ya laitani kuntu shajaratan tu'bad kai ina ma a ce ni ba mutum bane Allah ya yi ni lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan annabi yake cewa da kun san abin na sani da dariyar ku kadan ce ku kanku yafi yawa sai Abu Dharr yace kai ni da a ce bishiya ne ma aka yi ni bishiyar ma ta kaya wanda za a yi ta saranta a zo a sari nan a tafi a sari nan a tafi kaga kenan dai ba zai tabbata a makomar aljanna ko guta ba yace wannan yafi mai sauki saboda bai san ina za shi ba a lahira sahabi yake faɗin wannan ba dai kuma mu Allah ka kyauta karshen mu wannan hadisin isnadin sa yana da kyau yana silsilatu sahiha hadisin 1722 mai hadisin nan yake karantar da mu ai ana zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake sama ta yi kara sai annabi yace kuma ya cancanta saman ta yi kara sai annabi ya bayyana dalilin da yasa yake cewa ya cancanta a ce sama ta yi kara saboda nauyi ko sai annabi yace to ai babu inda za ka samu fadin yatsa hudu face akwai goshin mala'ika yana sujuda a gurin kaga annabi yana nuna mana yawan mala'ikun sama yasa sama take kara kaga an samu fassara ta uku kenan kuma ba shi kadai ba akwai hadisin Jabir wanda shi ma yazo da bayani kamar haka wanda a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma fi samawati sab'i mawdi'u qadamin kaga ba sama ta ɗaya ba annabi ya ce sammai bakwai karkab gaba ɗayan su ba inda za ka samu gurbin sawu ɗaya tak wurin takawa daidai kafar ɗan adam wala shibirin koko daidai kamu na hannu wala kafin ko gwargwadon faɗin tafin hannun ɗan adam ba za ka samu ba daga sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai ka samu sarari wanda ya kai tafin ɗan adam sai annabi ya ce illa wa fihi malakun face akwai mala'ika a gurin kaga in ka daga ido zaka ga sama fili ne kawai kai baka kana ganin babu komai shi kuma manzon Allah ai ya faɗa mana yace yana ganin abin da babu gani manzon Allah ya ce daga nan har sama ta bakwai babu fadin tafin hannun ɗan adam wanda babu mala'ika a gurin shi wannan mala'ikan qa'imun ko dai yana tsaye auratun ko yana ruku'u ausajidun ko kuma yayin sujuda dan kowanne akwai masu ibada haka wasu mala'ikun ibadar su ita ce tsayuwa kurum wasu mala'ikun ibadar su ita ce ruku'i wasu mala'ikun ibadar su ita ce sujuda shi yasa sai Allah ya hada shi ga al'umar manzon Allah sai aka hada mana gaba daya wannan Ibn Hajar ya kawo shi a bayanin sa da yazo a Tuhfatun Nubala shine hadisi na 82 ya ce hadisin yana da kyau haka in ka duba Fathul Bari mujallal na 6 shafin 306 Ibn Hajar yake cewa akwai ma riwaya da aka samu ta Imam Tabarani wanda yazo ta hadisin Aisha matar ma'aiki kaga an samu hadisin Abu Dharr al-Ghifari hadisin Jabir bin Abdullah hadisin Aisha Allah ya kara musu yarda wanda annabi ya tabbatar da yawan mala'ikun da suke sararin samaniya sannan na uku hujjar hakan ta zo ta hadisin Anas bin Malik shi ma ta wannan hanyar mutane malamai suka gane cewar babu halittar da ta kai mala'ika yawa dan kaga abinda manzon Allah ya faɗa daga nan har sama ta bakwai a ce maka babu gurbin tafin hannu face akwai mala'ika a tsaye kaga ya gwada maka babu halittar da ta kai mala'iku yawa to hadisin Anas kuma ya zo da bayanin tafiyar da annabi yayi sama al-Isra wal Mi'raj tafiyar da manzon Allah yayi lokacin da Allah ya dauki annabi ya turo mala'ika Jibril aka dauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka tafi da shi sama manzon Allah da kansa yake bada labari a wannan hadisi yace fa ataina as-sama'a as-sabi'a sai gashi mun iso sama ta bakwai da ana tafiya da shi daga sama ta daya sama ta biyu har aka je sama ta bakwai da aka je sama ta bakwai idan sai aka ce man haza waye saboda ba za a bude kofa ba sai da izini ila sai yace jibrilu ne ila sai aka ce man ma ka waye ke tare da kai ila sai aka ce muhammadun ai annabi muhammad ne ila sai aka ce wa qad ursila ilaihi har lokaci yayi an aika masa marhaban bihi wala ni'mal maji'u jaa maraba da zuwan muhammadu maraba da zuwan babban bako wato wannan mai zuwan ana murna da zuwansa sai ya ce fa ataitu ala ibrahim kaga sama ta bakwai kenan manzo Allah ya ce da muka shiga sama ta bakwai din nan sai ga ni na iso ga annabi ibrahim alaihi salam fa sallamtu alaihi sai dai ma annabi ibrahim sallama fa qala sai annabi ibrahim ya ce marhaban bika min ibnin maraba da zuwan da haka annabi ibrahim ya gaya wa annabi muhammad kuma haka ma annabi adam ya gaya wa annabi muhammad ai waɗannan annabawan guda biyu lokacin da manzo Allah ya isra'i dai hadu da annabi adam sai ce maraba da zuwan dana dai hadu da annabi ibrahim shi ma ya ce maraba da zuwan dana waɗannan annabawan guda biyu ya ce marhaban marhaban bika min ibnin wa nabiyyin maraba da zuwanka a matsayin dana da kuma annabin Allah to shine sai annabi ya ce farufi aliyal baitul ma'mur sai gashi an dago min albaitul ma'mur manzo Allah yake sai gashi an dago albaitul ma'mur fa sa'altu jibril sai na tambaye mala'ika jibril menene wannan haka fa qala sai yace hazal baitul ma'mur wannan dakin shi ake kiransa albaitul ma'mur sai mala'ika jibril yace masa to kaga wannan dakin yusalli fihi kullu yawmin a kowace rana mala'iku da suke zuwa su yi sallah 70,000 malakin mala'ika 70,000 ne sai mala'ika jibril ya ce kuma waɗannan mala'iku 70,000 idza kharaju lam ya'udu ilayki akhir ma alai idan sun bar wannan masallacin ba za su sake dawowa ba har abada wato su kamar yadda ka san ake tafiya a yi dawafin ka'aba bayan kai dawafi kana isa ki koma umra ko aikin haji to amma su mala'iku albaitul ma'mur sau daya ake ziyararsa ba za a sake ba har abada to kaga yau mala'iku ba za a hada daidaita da yau mutane ba wannan hadisi yana sahih bukhari babu zikrin mala'ika kuma yana sahih muslim babu al-isra'i bi rasulillah a riwayar al-imam muslim annabi yace summa rufi aliyal bait aka daga min wani daki da ake kiransa albaitul ma'mur fa kuntu sun ce ya jibrilu ma haza me wannan ya kai mala'ika jibrilu qala haza albaitul ma'mur sai mala'ika jibrilu yace ai wannan shine albaitul ma'mur sai mala'ika jibrilu yace yadkhuluhu kullu yawmin kaga ba kamar riwayat al-Imam al-Bukhari yusalli fihi masu sallah a riwayar al-Imam Muslim yadkhulu kullu yawmin 70,000 malakin kaga wannan shi tabbatar da dawafi ake nufi mala'iku dubu 70 suke dawafin albaitul ma'mur idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhir ma'ani idan sun bar wannan masallacin ba za su sake dawowa ba har abada saboda haka yasa masallaci ne mai daraja wanda Allah ya sa shi a sama ta bakwai kuma Allah ya rantsuwa da shi a cikin Al-Qur'an wanda shine Allah yake cewa wal tur wa kitabin masur fi raqin mashur wanda Allah ya rantsuwa da ya jera waɗannan can gaba sai ya ce wal baitul ma'mur al baitul ma'mur ɗakin da ake rayawa. Ibn Kathir yace ta'abbaduna fihi wa yatufun, yanda ka san muna ibada ga Kaaba a doran ƙasa, to haka kuma yatufu yace kama yatufu ahlul ardi bi ka'batihim, yanda muke dawafin Ka'abar mu anan doron ƙasa, kazalika zakal baitu, haka wancan ɗakin da yake sama ta bakwai mala'iku suma suke dawafin sa. To sai Ibn Kathir yace huwa ka'batu ahli sama'i sabi'a, idan aka ce albaitul ma'mur, Kaaba ce ta mazaunan sama ta bakwai kadai. Sai yace wa li hadha wajada Ibrahim al-Khalil alayhi salam musnadan dhahrahu ila albaitul ma'mur, saboda kai sa shi annabi Ibrahim, annabi Muhammad bai hadu da shi ba sai a sama ta bakwai, kuma da ya taho wajen annabi Ibrahim din sai ga ya jingina da wannan masallacin. Ma annabi Ibrahim ya jingina da albaitul ma'mur, me dalili? Sai Ibn Kathir yace al-jaza'u min jinsil amal, Allah ya saka ma annabi Ibrahim gurgudan aikinsa. Ai annabi Ibrahim ne ya gina Ka'aba da ake bautar Allah a doron ƙasa, to sai Allah ya saka mishi a bayan rasuwan shi ya kai shi sama ta bakwai, ya kai shi ga wancan Ka'abar ta mazauna sama ta bakwai. Yace li annahu banil Ka'aba, saboda shi ya gina Ka'aba da take doron ƙasa. To wancan Ka'abar da take sama ta bakwai, Ibn Kathir yace huwa bi hiyalil Ka'aba, yanda kaga Ka'aba take a saitin Ka'aba, haka wancan Ka'abar ta sama ta bakwai take. Sai yace wa fi kulli sama'in baitun, a kowane sama akwai ɗakin ibada, kamar inda a ƙasa nan akwai Ka'aba, a sama ta bakwai akwai baitul ma'mur, to a kowace sama akwai Ka'aba ya ta'abudu fiha ahluha, saboda haka waɗanda ke zama a wannan saman suna bautan Allah a wannan Ka'aba ɗin. Wa yusalluna ilai, shi ne alƙiblarsu, kamar yadda ka san a nan idan za ka yi sallah sai ka fuskanci alƙiblar Ka'aba. Wallazi fi sama'i duniya, Ka'abar da take sama ta kusa ita ce ake kira baitul izza, wannan duk yana cikin bayanin Ibn Kathir, Allah ya sharha ma. Haka nan Ibn Taymiya shi ma ya tabbatar da wannan. Don haka fasara ta uku game da wannan ayan, wato shi ke nuna mana cewar nauyin mala'iku shi ke kusan ya sa sama ta tsatsage. Kuma ba shakka wannan za ka gani ta bayanin Ibn Taymiya a littafin Majmu'u Fatawa mujallal na 126, ya ce wa mala'ikatullahi, su mala'iku la yuhsi adadahum illallah, babu wanda ya san iyakansu banda Allah, babu wanda ya san adadin mala'iku sai Allah. Kaga mun samu fuskoki guda uku kenan na fassarar wannan aya. To sai ta hudu ita ce fuska ta ƙarshe, idan aka ce takadu samawatu yatafattarna, sammai suna kusan tsatsagewa, me yasa? To amsa ta hudu ita ma ta zo ta hadisin manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam,
saboda nauyin al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala, saboda nauyin al'arshi. Domin kuwa an samu hadisai daga manzon Allah waɗanda suke tabbatar mana cewa babu halittar Allah da nauyinta ya kai nauyin al'arshi, kuma kar mu manta cewa al'arshi yana saman sammai bakwai. Al'arshi yana ina? Saman sammai bakwai. To idan aka ce takadu samawatu yatafattarna min fawqihinna, sammai suna kusan tsatsagewa, me yasa? Saboda akwai wani abu mai nauyi a saman sama ɗin, wani abu mai nauyi wanda ya sa saman take neman tsagewa. To kaga al'arshin Allah ne, don babu shakka an samu hadisai daga manzon Allah. Babu ma hujjan da take da ƙarfi. Akwai riwaya ta Abdullah bin Abbas da aka samu, akwai riwayar Abdullah bin Abbas, ka san cikin matan annabi akwai wanda ake kiranta Juwairiya, Allah ya kara mata yarda. Juwairiya matar manzon Allah, to ita wannan matar dama an ce mai yawan zikirin Allah ce, Allah ka samu ya koyi da ita, mace ce mai zikirin Allah. Abdullah bin Abbas yake ba da labarinta, marra annabiyyu biha wa hiya fi dhikrin, annabi ya wuce ta tana zikirin Allah sun marra biha qariba bin nisfin nahari sai da 12 rana ta kusa da annabi ya zo wucewa sai tarar da har yanzu dai tana zikirin Allah fa qala laha sai manzo Allah ya ce ma zilti ba'daha huna tunda na wucen nan wucewar farko kina nan har yanzu sai ta ce kware ina nan ina ta zikirin Allah sai sai manzo Allah da yake ya ga tana son aikin lada sai ce ala uallimuki kalimatin ko kina son sanar da ke wasu kalmomi sai annabi ya kirga su subhanallahi adada khalqihi sai annabi ya maimaita sau uku subhanallahi rida nafsihi salasa marratin annabi ya maimaita sau uku subhanallahi zinata arshihi salasa marratin manzo Allah ya fada sau uku subhanallahi midada kalimatihi shi ma salasa marratin annabi ya fada sau uku wannan riwaya tana sunan Nasa'i tana sunan Nasa'i waɗannan hadisan hadisin ya zo da lafuzza daban-daban saboda haka yasa a kowane tsari mutum ya karanta shi yana samun lada tunda duka waɗannan tsarukan annabi da kansa ya karantar misali a riwaya ta al-Imamu Muslim ya kawo hadisin amma riwayar ita kanta juwairiyya din ba Abdullahi ibn Abbas ba kaga wancan riwaya da muke magana akai Abdullahi ibn Abbas yake bada labari amma wannan riwaya ta al-Imamu Muslim ita kanta juwairiyya da kanta take bada labari yana babu tasbihi awalan nahari to juwairiyya tace inna nabiyya kharaja min indiha annabi ya fita daga gidanta kaga ya gwada cewa a ranar kwananta ne annabi ya kwana a wurinta da ya zo fita bukura da asuba kenan hina salla subha lokacin da annabi ya yi sallar asuba lokacin da ya yi sallar asuba ita kuma wahiya fi masjidi ha tana wurin sallarta summa raja'a ba'da an abha bayan hanci ya daga sai gashi annabi ya dawo gida to da annabi ya taho bayan hanci ya daga wahiya jalisa ya tarar da ita tana zaune fa qala sai manzo Allah ya ce ma zilti alal hali allati faratuki alaiha yanzu baki gushe ba kina wancan halin da na rabu da ke akai wato yanda na baki kina zikiri haka har yanzu qala sai ta ce na'am kware kwa fa qala sai annabi ya ce laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marratin kin ga rabuwa na da ke kaga ya rabu da ita ya tafi masallaci akai sallar asuba bayan sallar asuba annabi ya zauna akai zikiri rana ta dago yayi wal haida wa gida to shine annabi ke cewa wannan dadewar da yayi akwai wasu kalmomi guda hudu da ya fada sau uku kalmomin guda hudu ne amma ya fade su sau uku ne kaga bai wahala kansa ba to amma duk da haka sai annabi ya ce lawuzinat bima qulti da za a gwada nauyin abin da kika faɗa munzul yau duk zikirin da kika yi tun daga bayan sallar asuba har zuwa yanzu kusan azhar manzo Allah ya ce lawazanat hunna da waɗannan kalmomi guda hudu da na faɗa kurum nauyin su ya rinta yi duk abin da kika faɗa kaga gwada yana da lada mai yawan gaske kusan annabi kirga yace subhanallahi wa bihamdihi adad khalqihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi wa bihamdihi rida nafsihi subhanallahi wa bihamdihi zinata arshihi subhanallahi wa bihamdihi midada kalmati wannan riwaya da tazo a sahih muslim da yace subhanallahi wa bihamdihi sai jera sauran kafin aka kawo subhanallahi wa bihamdihi ko babu laifi kawai misali zaka iya cewa subhanallahi wa bihamdihi rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kaga baka sake maimaita subhanallahi wa bihamdihi ba kace subhanallahi wa bihamdihi sai ka jera su ka sake cewa subhanallahi wa bihamdihi sai ka jera su wannan riwaya tana sahihu abi daud hadisi na 347 ta akwai riwaya da ta kuma dan kaga riwayar al-Imamu Abu Dawud daban riwayar al-Imamu Tirmidhi daban riwayar al-Imamu Nasa'i daban riwayar al-Imamu Muslim daban haka za ka ga riwayoyin sun zo daban-daban akwai tsarin yin wannan zikiri duk wanda ka dauka kuma ya dace a wannan tsarin annabi yace ala u'allimuki kalimatin taqulinaha shin kina so in gaya miki wasu kalmomi da zaki rika fada inda kina son lada kice subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi sai da annabi ya fada haka sau uku sai manzo Allah yace subhanallahi rida nafsihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi rida nafsihi sai manzo Allah yace subhanallahi zinata arshihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi zinata arshihi sai manzo Allah yace subhanallahi midada kalimatihi ya dinga mai mitawa sai da ya kawo sau uku to wannan riwayar ma tana cikin sunanun nasa'i ya kawo ta babu nau'un akhar min adadi tasbihi duk dai hadisin juwairiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya nuna cewar al'arshi yana da nauyi wannan hadisin hujja ce da take tabbatar da nauyin al'arshin Allah subhanahu wataala kuma zaka gani ga sharhin da malamai suka yi ma hadisin kamar misali sharh an-nawawi ala sahih muslim a juzu na 15 shafi na 44 yace ai da Allah da annabi yace subhanallahi wa bihamdihi midada kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi gurgudan tawadar da ta rubuta kalmomin Allah gurgudan tawadar da ta rubuta kalmomin Allah wato kana nufin babu tawadar da za ta iya rubuta kalmomin Allah to haka nan kana zikirin Allah adadin da babu yawansa to sai ce kalu ulama malamai suna cewa isti'maluhu huna majazan lianna kalimatullahi ta'ala la tusaru bi addin wala ghayri kalmomin Allah ba a iya kididdige su tunda ba a iya kididdige su kaga za a yi misalin su da tawada saboda kai sai yace subhanallahi bihamdihi midad kalimati to sai yace summa zinatal arsh kaga sai ya tabbatar mana al'arshi yana da nauyi to wannan shi ya kawo hujja ta uku da take nuna cewar abinda yasa sammai suke kokarin tsatsagewa saboda nauyin al'arshin Allah tabaraka wataala kuma wanda ya tabbata ta bayanin annabi Muhammad ce sai sun martaka ila a'zam min zalika wa abara anhu bi hadha sai zama annabi sai karantar da ita step by step day bayan daya manzo Allah yace subhanallahi bihamdi adada kalki yawan halittu subhanallahi bihamdi riba nafsi gurgudan yardan ran Allah subhanallahi bihamdi zinata arshi gurgudan nauyin al'arshin Allah to sai aka ce subhanallahi bihamdi midada kalimatihi gurgudan tawadar rubuta kalmomin Allah kai ka sani babu wanda zai san yawan tawadan da ake bukata a rubuta adadin kalmomin Allah saboda haka sai ya zama annabi yana gaya mata daga ƙasa zuwa sama yawan halittun Allah sai aka zo gurgudan yardan rai na Allah gurgudan yardan zatin Allah sannan aka zo gurgudan nauyin al'arshin Allah to kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar al'arshi yana da nauyi don haka da ibn taymiya ya tattaro waɗannan hadisai da muka karanta labarin juwairiya a majmu'u fatawa mujallal 6 shafin 553 sai yace fa hadha yubayyinu anna zinatal arshi asqalul mizani wannan hadisin shi ya tabbatar mana ya kawo mana bayani cewa idan ana neman abin da yafi nauyi a duniya karkab to al'arshin Allah ne zinatal arshi afqalul awzani babu abin da nauyin sa ya kai nauyin al'arshin Allah to karin manta kuma al'arshin Allah yana sama da sammai to idan aka ce sammai na kusan su tsatsage saboda me saboda akwai abin da yafi komai nauyi a duniya a saman su wannan kaga ya samu bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ga wannan hadisi da kuma yanda aka ce dace da fahimtar salaf kamar misali Ibn Qayyim Jawziya a littafin Al-Manarul Munif da ya kawo wannan bayanin Ibn Qayyim Jawziya da ya kawo hadisan Juwairiya yana shafin 34 a littafin Al-Manarul Munif yace subhanallahi wa bihamdihi kaga wannan zikirin subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimati wannan riwaya guda ne yace ala mujarradiz zikiri abinda annabi yake karantar da mu shine wanda yace subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi la dassa ta dara wanda yace subhanallahi kadai abu afa mudafa ninkin baninki ladan ya dara yace fa inna ma yaqumu bi qalbi zakir hina yaqul lokacin da kake cewa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi ai lokacin da kake fada kana hararo me kake fada kana bin ma'anarsa min ma'rifatihi wa tanzihihi wa ta'zimihi lokacin da kake cewa sarki ya tabbata ga Allah tare da godiya gare shi adadin yawan halittunsa ai kaga kenan kana suranta yawan halittun Allah lokacin da kake wannan zikirin kaga wancan kuma da yake zikiri subhanallahi faqat subhanallah sarki ya tabbata ga Allah me yake zuciyarsa yace yusammi yace inna ma yadhharu fi ma'rifati hadha adh-dhikr bi ismi Allah faqat wa hadha yusamma adh-dhikr al-mudha'af shi wannan da yake kace sarki ya tabbata ga Allah yawan halittunsa kaga kenan zuciyarka za ta ringa hararo halittun Allah suna da yawa wanda yace subhanallah sarki ya tabbata ga Allah sau daya kaga tunaninsa girman Allah ɗaya yake dubawa sai yace wa huwa a'zamu sana'an min adh-dhikr al-munfarid saboda haka yasa akwai idan kace subhanallahi Ibn al-Qayyim yace wannan ana kiransa adh-dhikr al-mufrad zikiri ne makadaici subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah الذكر المفرد ذكري لي غدا اما اذا كتي سبحان الله وبحمده عدد خلقه وانا نكرش الذكر المضاعف كاغا با ذكري لي المفرد غدا دي با ذكري لي وندا اكا نننكا ابو بوا اتاري دي سبدا كيسا يتي تضمن انشاء واخبارا اما يستحقه الرب من التسبيح شي ونن ذكرن سي زما ان تسارا شي يندا متون يكي سورنتا dalilai da suka sa Allah yake cancantar a girmama shi wa sala'i alaihi ayyabo ga Allah saboda haka yasa yake cewa adada khalqihi wa riba nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimati wa to hadha al-adad al-azim alladhi la yablughuhu al-adun idan aka ce sarki ya tabbata ga Allah adadin halittunsa to dan Allah waye sai kirga halittun Allah Ibn Taymiyyah zai yace babu shi to kaga kenan ashe kamar kana cewa ina girmama Allah ina tsarkake Allah wato ni bazan jingina na ƙasa ga Allah ba adadin yawan halittun Allah inda za a zauna kirga halittun Allah har a gama kirgawa bazan yi shirka ga Allah ba wato abinda kake faɗa kenan ba wai kana cewa subhanallahi bihamdihi adada khalqi in ka fada haka sai a ce to bari a rubuta ma lada miliyan a'a ai sau dai ka fada ladanka guda ne amma me ake son zuciyarka ta suranta ana son zuciyarka ta suranta ma'anar adada khalqihi kana cewa na yadda zan tsarkake Allah na yadda zan tabbatar da kamalar Allah kuma ba zan taba shirka da Allah ba ko da za a kai kirga yawan halittun Allah zuwa ƙarshe wato inda za a kirga halittun Allah har a kai ƙarshe ba zan shirka ga Allah ba to kaga ya nuna kana suranta girman Allah kuma kana alƙawari ma Allah bisa ga wannan ibada da kake ma Allah tabaraka wa ta'ala to har dai annabi ya kawo ga zinata arshihi sai Ibn al-Qayyim ya ce kaga kenan fihi isbatun lil arshi wannan ya tabbatar mana akwai al'arshin Allah ashe al'arshi gaskiya ne ya zo ta bayanin manzon Allah ya zo ta bayanin da annabi ya yi matarsa juwairiya wa idafatuhu ila rabbi subhanahu wa ta'ala kuma duk sa'ilin da aka ce al'arshi zaka ga an jingina shi ga Allah shi yasa aka ce zinatu arshihi nauyin al'arshinsa, wa ake nufi, ana nufin Allah. Wa hadha yaruddu ala man yaqulu innal arsha laysa bisaqilin wala khafifin. Shi ne sai Ibn Qayyim ya yace, don haka in ka ji wani malami yana cewa al'arshin Allah ba shi da nauyi, al'arshin Allah ba safa-safa bane, duk wanda ya faɗi wannan yace ka gaya ka ce hadha lam ya'rif al'arsha, wannan bai san al'arshin Allah ba. Wala qaddarahu haqqa qadrihi, kuma bai ma kimanta girman yanda ya kamata a kimanta al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala ba. Kaga ya nuna akwai al'arshi, kuma al'arshin Allah yana da girma, yana da nauyi. To nauyin nan shi yasa sammai ke wato kusan su tsatsage. Kaga mun samu fasarori guda hudu waɗanda gaba ɗayan su sun dace da fasar malaman sunna. Allah subhanahu wa ta'ala ya musu rahama. Sai ya ce mai a gaba,
والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل.
الله يقول والذين اتخذوا من دونه أولياء وذند سكر كوان الله أمتين abu ababen jibinta, waɗanda suka riƙe wani Allah a matsayin ababen jibinta. Kuma abin da ke faruwa da mutane ke nan, saboda haka za ka ga wani ya riƙi aljani, saboda haka aljani yake biya mar bukata, wani ya riƙi gunki. Hanyoyin neman biyan bukata ga suna ratata, wanda shi ake nufi da ittakhadhu min dunihi awliya, sun riƙi wani Allah a matsayin masoya, a matsayin majibanta, a matsayin waɗanda za su biya musu bukatu. Saboda haka za a ce je ka gurin bokawa ne, je ka gurin kai tsafi kaza da sauransu. Sai Allah ya ce Allahu hafizun alayhi, Allah shi ne mai tsaro a kansu, Allah shi ne mai tsaro a kansu. Wa ma anta alayhim bi wakil, kai Muhammad ba a wakilta ka ka zama mai kulawa da su ba. Fassara biyu ne. Na ɗaya da aka ce Allahu hafizun alaihim, ana nufin dukkansu Allah yana ganinsu. Saboda haka da wanda ke roƙon aljani, da wanda ke tsafi, da wanda yake addu’a ta sunna, wanda yake roƙon Allah a kan tabarki na ƙwarai, Allah yana tsaronsu, Allah ya san kowa. Allah shi yake tsaro, ya san duk abin da mutane suke yi. Wa ma anta alaihim bi wakil, kai ba a ɗora ka zama wakili a kansu ba. Saboda haka ka kyale su su yi ta yi, akwai ranar gamuwa da Allah. Wannan fassara guda kenan. Kamar misali a suratu Saba'i, inda aya ta 21, inda Allah yake cewa wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz, wa rabbuka ala kulli shay'in hafizun, Allah mahaliccinka mai tsaro ne akan dukkan komai. Saboda haka Allah yana tsare komi, Allah ya san duk abin da ke aukuwa da wanda yake bautansa, da wanda yake kafirce masa. Fasara guda kenan. Sai fasara ta biyu, idan aka ce sun riƙe wasu abubuwa saboda neman biyan bukata, sai Allah ya ce Allahu hafizun alaihim alhali, Allah shi yake tsare bukatun nasu, Allah shi yake tsare bukatun nasu. Saboda haka duk inda ka ga matsafi ya yi tsafi, kuma tsafin nasa ya tabbata, shi wannan matsafin sai ya riƙa ɗauka ai tsafinsa ne ya ba shi, a'a, Allah ne ya biya ma bukata. Idan wani ya riƙi addu’a ta ƙwarai ya samu biyan bukata, Allah ne ya biya mar. Idan kafiri ya riƙe kafirci ya samu biyan bukata, Allah ne ya biya mishi. Amma shi kafirin bai yarda ba, yana ganin gunkin da ya bauta mashi ya bashi, yana ganin aljanin da yake wa biyayya shi yake bashi. To alhali kuskure ne. Ai, gaba ɗaya babu wani abin da ke duniya nan wanda wani ke iya ba da shi in ba Allah ba. Haka Allah ya tabbatar a suratul Nahl aya ta 53, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, babu wata ni'imar da za ta same ku a nan duniya, Allah ya ce face daga Allah ne. Saboda haka idan matsafi yayi tsafi yayi tsafi, sai Allah ya ce gashi, sai ya ɗauka tsafin ne ya bashi, a'a, Allah ne ya bashi. Idan mutumin ƙwarai ya yi addu’a, sai Allah ya ce gashi, to shi da yake ya bi sunnar manzo Allah ya gane Allah ne ya ba shi, sai ma Allah godiya. Saboda haka yasa kar ka ɗauka don matsafi yayi tsafi ya samu biyan bukata wannan ya nuna tsafi daidai ne da matsafin da wanda ya shiryu babu mai biyan bukatun su in ba Allah ba abinda Ibn Qayyim Jauziyya yayi fada kenan a littafin sa Ikafatul Lafan yana mujallal na farko shafi na 13 yace laisa kullu man ajaba Allahu du'aahu yakunu radiyan bihi radiyan anhu ba wai dan Allah ya amsa addu'arka shikenan yake nuna Allah yana yarda da kai ba dan akwai mutumin da idan Allah ya amsa addu'an sa yau gobe ma akai sai ce ani kam yanzu na tabbata waliyi ne ni waliyi ne to ai ba wai dan Allah ya amshi addu'arka ka zama waliyi ba wala muhibban lahu wannan baya nuna Allah yana son shi wala rabiyan bi fi'lihi kuma wannan baya nuna Allah ya yarda da abin da kai saboda za a yi tsatso ba sai a samu biyan bukata sai ka dauka kamar tsatsubarka ta baka Allah ne ya baka kuma ya baka ba dan ya yarda da hanyar da kabi ba ya baka ba dan yana son ka ba ya baka ba dan ya yarda da kai din ba sai yace fa innahu yujibul birra wal fajira Allah yana amsa addu'ar na kwarai Allah yana amsa addu'ar banza wal mu'min wal kafir Allah yana amsa addu'ar mu'mini ya amsa addu'ar kafiri ko wannan shine gaskiya hatta kafirai da kake gani suna addu'a suna ganin biyan bukata Allah shi yake biya musu don haka akwai hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa inna Allah azza wa jalla yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so ai ijabar addu'a kamar duniya aka baka to amma sai Annabi ya ce wala yu'ti ad-din illa man yuhibbu Allah baya bada addini illa man ahabba sai wanda yake son shi saboda haka yasa duk mutumin da kaga ya rike addini to Allah yana son shi kai tsaye babu ko shakka duk wanda ya rike Allah to alama ce ta cewar Allah yana son shi hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 2714 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك